بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu safiyar asabar ce 23 ga watan Rabiul Tsani hijira ta 1446 daidai da 26 ga watan Oktoba shekara ta 2024 wannan shine karatu na hudu kenan daga cikin jerin giyar karatukan wannan littafi na Matan Waraqat na Imamu Abul Ma'ali Al-Juwayni Allah ya ji kansa da yake gabata ko a karkashin wannan daura da aka tsara kuma ake gudanarwa yau insha Allah ina za mu tashi ne na'am to wal amru استدعاء الفعل بالقول نني مالن زي ci gaba da bayani game da yanda at-taklif yake faruwa at-taklif yake faruwa da umarni shi umarni shine neman aikata aiki da magana mun fahimta a karkashin wannan magana ta malam shi umarni yana zama umarni ne da magana ba da aiki ba saboda Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya bautar da mu ne da zantuttukansa mun fahimta ai qur'ani maganar Allah ne ko to da wannan zancen na Allah Allah ya bautar da mu to haka nan shi ma umarnoni irin waɗannan sun kasance ne a cikin zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka magana da Allah ya faɗa da magana da annabi ya faɗa a babun umarni to su ne malin yake magana akan su anan al'amur shine neman aikata aiki amma bil qaul faɗi da baki ma'ana da magana abin ya faru mun fahimta mimman huwa dunahu amma shi wannan zai kasance ne daga zuwa ga wanda yake dunahu ala sabil wujub kalla shi wannan umarnin zai taso ne daga na sama zuwa na ƙasa shi umarni wannan mabahis ne na lugha kun san usul da ma ya tsotso daga lugha sosai ko to shi umarni yana zama umarni ne a harshen larabci kai ko a Hausa ma yana zama umarni ne in ya taso daga na sama ya taho zuwa ga na ƙasa sai a ce umarni mun fahimta to in Allah ya ba ya ce miyi to wannan kai tsaye daga Allah ne zuwa ga bayinsa haka ne in manzon Allah ya ce miyi wannan kai tsaye daga manzon Allah ne zuwa ga wa mabiyan shi to wannan umarni ne haka abin yake sakowa shugaba ya umarci na ƙasa da shi uba ya umarci yaya miji ya umarci mata amma umarni baya tasowa daga ƙasa zuwa sama koda ko kalmar umarnin tazo wannan bai zama umarni ba sai dai ya zama wani sunan kamar a ce addu'a ai mu muna cewa rabbana atina fid dunya Allah ka bamu yanzu wannan ba lafazin umarni bane to umarta Allah muke yi Allah ka bamu ba roko bane me yasa ya zama roko saboda daga na ƙasa ne zuwa ga sama to wannan sai dai ya zama roko idan ya zama tsara ya umarci tsara a taswiya kenan ko wannan din mabahis ne daga cikin mabahis na ilimin nahwu ko kuma balagha mun fahimta to in Allah ya bada umarni in annabi ya bada umarni to wannan sai a ce mai al'amru amma ala sabilil wujub shi umarnin ne zama akan babun majalisi anan wajen kuma malam kamar juwaili yana cewa umarni a mustahabi ko sunna ba shi daga cikin al'amur kamar abin da yake cewa kenan
wanda kuma maganganun shi na baya ba su nuni zuwa ga haka ba mun fahimta shi kanshi a sunnar ko mustahabin aka bada umarni ai umarni ne ko misali kuntum nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha yanzu wannan umarnin ai ba umarni bane na wajibci mun fahimta amma kuma gashi bil qawli ne ya cika wannan sharuda bil qawli da magana aka yi annabi ya ce fazuruha ku ziyarce ta mun fahimta to kamar yanda umarni yake zama wajibi shi ma kuma umarnin yana iya zama abin da ba wajibi ba wasiqatuhu shi sigar umarni if'al shi ne a ce yi mun fahimta yi a ce yi ka aikata in aka ce ka aikata to wannan ba ana nufin fa ita duk umarni sai ya zo wannan kalmar ba in abinda ake cewa shine ya zama fi'ili amri ne ya zama fi'ili amri ne duk da ba da kawai fi'ilu amri ne ake umarni ba akwai sauran siyag na umarni amma dai wannan hanyar ko kuma wannan sigar ta fi shahara a ce aqimus salata wa atu zakata aqimu as-salata kunga umarni ne ku tsaye da sallah ku ba da zakka da Allah ce warka'u ma'ar rakiina kaga umarni ne ko kaga wannan da wannan shine asali wannan shine aka fi sani amma kuma ana yi da sigogin da ba wannan ba kamar ana yin shi da fi'ili mudari'i idan ya zama lamul amri ta taso shi mun fahimta ana yin umarni da haka falyahzari alladhina yukhalifuna an amri mun fahimta ana yin shi haka walyatawafu bil baitil atiq kaga wannan umarni ne amma kuma ba da fi'ili amri ba da fi'ili mudari'i ne wanda lamul amri ta taso shi kun san na ce mu na gaya mana jiya usul gaskiyar magana sai ka da larabci matikar ba ka da nasibi a cikin larabci to gaskiyar magana kawai kaje ka ci gaba da karatun alqur'ani kaje kai ta istighfari kai ta hailala zaka shiga aljanna da izinin Allah amma anan gaskiyar magana sai ka yi larabci in ba ka da nasibi a larabci to sai dai ka hakura a wannan ba za ka shigo wannan gidan ba in kuma ka shigo to lasta bi ali kai ba za ka aminta ba mun fahimta sai da larabci gaskiya sai ya ce wa hiya indal itlaqi kaga duka wannan abubuwan da muke faɗa ai larabci ne kawai wanda ya abin shi fi'ilu amrin al majzum bi lamil amr kawai ana faɗin wannan ka san da ake cewa mun fahimta ismu fi'il amri alaikum anfusakum ka san da ake cewa ko shi ma wannan umarni ne wani nau'i ne na umarni a larabci amma ka riga ka san shi a cikin mabahis na nahwu na'am to wa hiya indal itlaq wa tajarrud an al qarina tu'malu alai shi umarni idan aka sake shi a sake babu wata siffa da aka sai siffanti da shi da za ta sauke shi ko ta dauke shi daga asalinsa to yana kan asalinsa shi umarni asalin shi shine yana nuna wajibci ne sai in akwai wata siffa ko wani dalili da zai dauke shi daga wajibci mutlaqul amr lil wujub ko kuma yufidul wujuba sakaccen umarni yana fa'idantar da wajibci kaga da aka ce aqimus salata sai da sallah kaga wannan umarnin to a sake yake kawai ai sallah sai in an samu sarifi in aka ce dukkaninku duk ku fita ta wannan kofar umarnin kenan ko to ku fita ta wannan kofar kawai ku fita ta wannan kofar shi kenan ko
to wannan abin da ake cewa wajibi ne wanda ya fita nan ta dai wannan kofa wacce ba a fada ba ko ta nan wacce ba a fada ba to yanzu kuma yi wani abu ya saba wa umarni mun fahimta sai idan ya zamana akwai sarifi in akwai dalilin da zai nuna yanzu wannan umarnin ba wajibi bane in aka fita wata hanyar babu laifi to shikenan amma asalin umarni to wannan wajibi ne shine za a dauka shi za a daura shi akan asalin sa shine illa ma dalla dalil ala anna al murada minhu al nudu sai dai in dalili ya nuna mustahabbanci yake nufi ko kuma sunna yake nufi in dalili ya nuna sunna to sai ai haka kun ga misali kamar umarni na daga cikin abin da malamai suke gano umarni wannan umarnin ya tashi daga wajibi ya koma sunna ko kuma awul ibaha ko kuma ya koma halal shine umarni idan yazo bayan hani to zai iya komawa abin da shi asalin umarnin yake zama a kansa kun fahimta al'amru ba'd al-hazr misali idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' Allah sai ya ce to adina kasuwanci shine yanzu adina kasuwanci wa dharul bay' shine umarnin ko kar ai kasuwanci sai ko aka ce fa idza qulta salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katira umarni guda uku mun fahimta fantashiru fil ardi amma duk sun zo bayan hani fantashiru fil ardi kowa ya tafi ya kama sabgashi kowa ya koma kan abin da yake to abin da kake yi menene kafin hanin wajibi ne to wannan umarnin nabi ya zama to za ka koma asalin ka shi umarnin ba wajibi bane to sai ka koma asalin ka sunna ne to sai ka koma asalin ka fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ishara izuwa ga wazarul bay ku je na kasuwanci to shin kasuwanci wajibi ne asalin shi ga daiwa ba wajibi bane ga dukkanin al'umma wajibi ne mun fahimta amma ga daiwa ba kasuwanci ba wajibi bane to in wannan umarni ne da ake ba daiwar mutane kowa shi kadai to yanzu shi wannan ba wajibi bane akan shi ana iya da sallah ba dole sai ya tafi kasuwa ba ko ya je ya bude shago kawai zai iya tafiya shi gida ya kwance shi ko ya koma gona ko ya tafi mun fahimta to kaga yanzu shi wannan ya kuma ibaha halal ne kawai mun fahimta amma ga dukkanin al'umma fa wannan wajibi ne saboda al'umma ita kuma ba za ta iya rayuwa ba kasuwanci ba mun fahimta in wasu sun dauke wasu kuma shikenan sai ya koma kan kifayar shi kuma a babu wajen sai ya koma kifayar shi mun fahimta to wannan nabi kenan da kuma yace wadhkurullaha kaseera haka ne to wannan umarnin kuma shin shi sunna ne koko wajibi ne koko mubahi ne akan asalin sa menene ambatan Allah akan asalin shi ba akan sunna yake ba akan wajibi yake domin ya tattaro abubuwa da yawa cikin sa bin Allah ka bi Allah wazkurullahi kafina shi ka bi duk abin da zaka yi ka dinga tuna Allah kai a matsayin ka na musulmi wazkurullahi ka dinga ba wai kawai ambatan Allah da baki ba zikiri astaghfirullah subhanallah shi ma ya shiga ciki amma kai musulmi shine abin da zaka yi ka dinga tuna maganar mai alani wala yaf'ala fi illa hatta ya alama hukmun lahi ko to wannan shine zikirul lahi to a wannan babu kuma wajibi mun fahimta to kun ga yanzu ga umarnoni guda uku amma kowanne ya dauki hukuncin shi daban saboda ya zo bayan hani to wannan na daga cikin hanyoyin da malamai suke gane cewa umarni ya tashi daga wajibci an samu sarifi
da ya juyar da shi zuwa ga zuwa ga abin da ba wajen shi ba nayi muku ishara zuwa ga rubutu idan kasuwanci in za ba da a cikin babin kasuwanci ba ku fahimta rubutu a babin kasuwanci kun ga Allah ya ce faktum ku rubuta sau shi ayat dai da malamin isharar tajiya mun fahimta kun ga shi ma jingina ai nau'i ne shi ma daga cikin nau'ika na al-uqud haka ne amma Allah mai kisaki annan wajen sai ya ce to albabin nan wajen sun za a yi kasuwanci babu abin da za a yi abu da shi ba za ba a abin rubutu to kuma sai a ba da jingina mun fahimta to annan wajen ya tashi daga wajibcin sa wala yaqul takrar ala sahih shi wajibci shi umarni baya hukunta takrari mun fahimta a bisa zance mafi shahara mun fahimta a bisa zance mafi shahara baya nuna wajibci baya nuna maimaitawa shine in aka baka umarni aka ce kalli fita fita to in ka fita so daya to ba sai kuma ka ta fita so biyu so uku so hudu so biyar ba in ka fita so daya shikenan ka sauke ka bi umarni mun fahimta sha sai ka sha so daya yayi ka ci ci sai ka ci so daya yayi shi umarni baya hukunta maimaitawa illa ma dalla dalilu ala qasdi takrar sai dai fa in fa dalilin ne ya nuna cewa an nufati maimaicin nashi mun fahimta to in dalili ya nuna maimaituwar shi to shikenan yanzu kuma za a dinga maimaitawa ibn qayyim shi ya tafi akan wannan shi ya tafi akan shi mutsalatin umarni ma kawai fi takrar mun fahimta wannan kuma wata qadiya ce ne fadi a wajen malamai yana da fadi a babin sabanin da suka yi akai amma wannan ta fi shahara shi umarni akwai wanda yake tabbas yana fa'idantar da takrari amma a jinsin sa mun fahimta in aka ce a jinsin sa shine gashi asalin ba ga su mutanen ba walillahi ala nasi hijjul bait wajibcin aikin haji shin aikin haji yana wajibta ne so nawa so daya mun fahimta amma kuma ai za a iya kararantawa haka ne za a dinga iya maimaita shi to shi wannan maimaitin yana kan na farkon hukunci irin na farkon in ka sauke ka je kai aikin haji za a ce kai na wajibi in ka koma fa yanzu sunna ce mun fahimta sunna ce wannan to irin wannan ne a irin nan ne shi ibn kabi ke cewa yana fa'idar takrar kamar wa in kuntum junuban duk sanda ka zama kana janaba to kai tsarki to in ka samu mutum ya samu janaba so daya in ya tsarki shikenan ya tawaratas duk subsequent janaba ba sai yayi tsarki ba tunda yayi so daya to irin wannan wajen ne ibnu kan yake cewa anan wajen akwai takrar duk sanda mun fahimta duk sanda janaba ta faru to fa tahawu sai aje ai tsarki mun fahimta to in ko wannan ne to ai mafi yawancin umarni ma haka suke yanzu sallah ba kullun so biyar muke yi ba to kun ga nan ma akwai takrar saboda umarni anan wannan yana fa'ifin takrar mun fahimta to irin nan gwajin ne malam yake ya daura maganganun sa wala yaqtadil faw shi umarni baya hukunta in aka baka umarni nan take sai ka aikata ko baka aikata nan take ba to babu ne fi in sai ka dauki lokaci to sannan daga baya sai kai tuba ba komai wannan magana ita ma malamai sun ja ko kuma akwai sabani akan ta karanci akwai sabani akan ta umarni yana fa'idantar da fauriya ko kuwa mun fahimta wasu malamai sun tafi akasin abin da malam ya faɗa kan cewa umarni yana fa'idantar da fauriya da an ba umarni ka aikata suka ce domin Allah madaukakin sarki cewa yi wasari ila maghfiratin min rabbikum ku gaggawa
kuyi gaggawa fastabiqul khairat kuyi gaggawa aikata aiki na kwarai mun fahimta ba ka da tabbas akan anjima mun fahimta ba ka da tabbas akan anjima saboda haka a yanzu idan abu ya wajaba akan ka idan baka aikata shi ba in baka aikata shi ba to wannan fa abun ya riga yana kan zimmarka mun fahimta yana kan zimmarka suka ce abinda kuma zai nuna haka shine umarnin da Allah ya ba mala'iku na sujuda da yace su sujuda nan da suke sujuda iblis fa Allah sai ya zarge shi sai yace dan me baka yi ba yanzu aka bar umarnin yanzu aka aikata shi kuma wannan da aikata ba sai aka ce dan me baka yi ba to kaga idan da baya hukun inda yana hukunta inda baya hukunta fauriya sai yace sai nan da anjima mun fahimta kuma kai ma aikace in kace wani ya dauko mun abu kaza je ka dauko mun abu kaza kana sanin sai ka dauko mun abu kaza sai yace to sai ci gaba da aiki wasan shi ko ci gaba da aikin sa me zaka ce mai a karkashin wannan magana cewa ba dole bane a yanzu sai yace ai zan dauko maka me zaka ce za ku ta shigo ba za ku ta shiba kenan yana hukunta menene fauriya sun kafa wannan hukunci ne akan sabanin da aka yi na asali akan cewa shin aikin haji ya wajibci ne a farkon komawa annabi Madina ko kuwa a shekara ta tara mun fahimta a shekara ta tara ya wajibta in a farkon komawa annabi Madina ne ya wajibta to ai annabi bai yi ba sai a ƙarshen rayuwarsa kaga sai bayan shekara 8 kenan sannan annabi to kenan baya umarni baya hukunta wajibci in kuwa a sai a shekara ta tara ya wajaba wajabci mun fahimta na rukuniyarsa to kenan annabi kuma ya aikin haji alal fawo wanda wannan ne yake rajiha tace rajiha an wajabta aikin haji bayan an tafi aikin haji bai annabi ya tafi aikin haji mun fahimta saboda haka umarni yana hukunta nan take ai shine gini akan tambayar da malam ya amsa a wasu daga cikin muhabbara shi ta farko da malam ya gabatar cewa shin za a rama azumi ko ba za a rama azumin farilla ba na Ramadan ba wata tambaya irin makamanci wannan yace a za a rama domin ai azumin ya riga ya wajaba akan ka yanzu ba ina magana bane akan eh ko a'a amma ina fadin asalin qadiyyar ya riga ya wajaba mace mai haila mace sai da a lokacin sallah azhar yayi bace sallah ba kuma sai jini yazo in kai tsarki sai sai wannan sallar domin already jinin ta wajaba akan ta kafin hailas amma kafin rana ce zawali jini ya zo mata to wannan sallar ta gaba ta azhar da sauran sallolin ba ta rama su ba saboda me yanzu kuma sharadi ya fada akan ta mun fahimta amma matikar aiki ya zarta akan ka umarnin shi ya hau kanka to ana bin ka bashin shi wannan shine asali wal amru bi ijadin fi'il amrun bihi mun fahimta kun ga misalin wannan idan mutum ga zakka zai fita da zakka zakiya akwai nisabi akwai hauli kudin shi ya kai nisabi sannan ya shekara sai ya zamana kudin ya shekara ne a ranar 1 ga watan Oktoba mun fahimta to a wannan ranar zai fitar da zakka idan umarni ya kai fauriya in ya jinkirta shi ba tare da wani dalili ba ya jinkirta bai ba waɗanda haƙƙin yanzu ya hau kan shi ba akan nasu to ya sabbaba musu da wata wahala ta ba gaira ba dalili Allah ya san fahimta
kamar mutum ne maka aiki ne bayan ya ga ya zama aiki ga kudi a jikin ka ki bashi kudin ka sa ya ƙara wahala akan wahalar da ba gaira ba da nika to duk abin da wani ta jawo tana kanka to kai ma haka amma idan ba bai zama wajibi akan alal fauriya ba to ka iya barin shi har zuwa ƙarshen watan Oktoba ko November ko December mun fahimta a ƙarƙashin maganar malam in Oktoba nan ya zama wajibi to zaka iya barin shi wataƙila ya kai har ƙarshen November mun fahimta wannan ita kuma wannan naci mun ci ita ce magana take marjuha din rajiha shine yaqtadi al-fawr din idan akai wal amru bi idani fi'l amru idan akai umarni da aka kawo wani aiki to an yi umarni da ka kawo aikin wa bima la yatimmu fi'l illa bi da kuma abinda aikin ba zai yi ba sai ka yi shi shine babbar ka'ida ta fiqhiyya da suke cewa menene na ina son asalin ka'ida ne ba wannan babban nake so alwasa'il laha hukmul maqasid alwasa'il laha hukmul maqasid yace asalin ka'ida ma la yatimmu alwajibu illa bihi haka nan ma la yatimmu alharamu illa bihi ma la yatimmu almandubu illa bihi ma la yatimmu almubahu illa bihi to asalin babba kaina ita ce alwasa'il laha hukmul maqasid so shine duk abin da wajibi ba zai in aka ce kai sallah to umarni da yin sallah ne kai sallah to kuma abin da ba zai yiwu ba shi sai an yi sannan za a yi sallah to shi ma an yi umarni da shi zimnan koda ba a fito karar an faɗa ba yanzu da aka ce mu yi sallah yan sallah sai da me da me za a yi sallah sarki duka sarki bi anwa'i haka ne da dukkan nau'in sarki sai da sarki sai kuma ne ai ka an ce dukkan nau'in sarki ai dukkan nau'in sarki aka ce a kai kuma ka fara wannan kasan ai za ka babu wahala ai toklo in kuka ce sarki da dukkan nau'in sa kun fahimta daya shine janaba ce sai kusa da ita in ka shiga bayi ne sai ka je ka yi tsarki sai ka zo sai kai alwala duka wannan tsarki ne haka ne da yake nan na biyu sai ne an ce tsarki kuma da nan shi kuma ai kuma cewa ruwa haka jama'a top law na shurutu siha da shurutu wudu shurutu siha su suke fara zuwa sitar shi al'aura shigan lokaci kuma shi wani to yanzu sai kuma shurutul siha din na wajabci da siha din to yanzu sai ka ce niyya karatun fatiha wannan to duk abin da sallah ba za ta yi ba sai da shi musamman wa'annan tsarki sitirce al'aura kallon alqibla wannan sai da su to duk abin da sai ka yi su sallah za ta cika to su ma wa'annan din wajibi ne ko da ba a faɗe su ba kaga wannan ƙa'ida ce babba ko tana nan malam ya ko sai a yi ta ko kuma an yi ta a cikin qawaidul fiqhiyya mun fahimta shine wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bi kal amri bis salah gashi nan kamar kuma ne da yin sallah amrun bit tahara umarni da yin tsarki al-mu'addiya ilaiha wa in wanda zai kai ka zuwa ga sallah mun fahimta idan kai tsarki ne za ka kai zuwa ga sallah in ba kai tsarki ba ba za ka kai zuwa ga sallah ba aha wa idza qila in mutun ya aikata ya khrujul ma'mur an al-uhda to wanda aka umarta ya kufuta daga zargi bari at zimmatu to kun tuna wannan magana da muka yi a cikin karatuka da baya ko shine mutun ya cika shurut da arkan na abu shin wannan abun yayi ko bai yi ba muka ce a wajen fuqaha yayi a wajen usuliyuna yayi in kuma wata ba ta faru to yanzu kuma a waje ne mun fahimta amma Ibn Taymiyyah da dalibin shi Ibn Qayyim sun ce shin akwai alaka tsakanin lada da kuma as-sawab da al-jaza abu ɗaya ne ko abu biyu as-sawab da al-jaza ma'ana ku aje wannan bari mu dawo da abin yanda zamu fahimta yanzu idan mutum aka ce yayi sallah ya cika dukkanin arkan dinta da shurut nata ana fatan sallar shi ta wasu haka ne kuma zai samu ladan sallah ko to amma ita wannan sallar zai fa ladan da akai awodi bai hatsi ba inda yayi sallar ladan bai hatsi inda yayi sallar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisi ibn Mujahid ibn Majah wani zai yi sallah yana da lada da a cikin ladan sallah yana da 1 bisa 10 ne wani 2 bisa 10 wani 3 bisa 10 har wani 9 bisa 10 maka jaraba ba haka shi ba maka jaraba ai akwai kaci gare ko eh akwai eh mai zafi akwai eh masha Allah akwai kuma eh to ta kan boda kun fahimta tana kan boda ne to sannan kuma akwai shi ma wanda dai shi kuma akan da rarrafe ya shiga cikin fast din ko ba ka bane duk wanda kace ya ci 40 yaci 40 a ba magana siyar zaki ba wanda ya ci 40 a wajen su doctor ba ya ci ba da wanda ya ci 40 da wanda ya ci 99 duk suna ina ne ba duk sun ci ba amma shi wannan aya ya ci mun bayyana to ita ma ibada a wajen Allah ka take za ku zo ku yi sallah a lokaci guda da mutane duka kowa duka an yi azhar amma ladan ba ne bane kamar yanda a aji sai akwai mu karatu amma aka jarabawa kuma kowa da maki shi to fa akwai lokacin da mutum zai yi sallah amma fail gare shi ya samu failure ne kamar yanda akwai lokacin da za a yi jarabawa kai karatun kai attending class kana da makin attendance kana da wane ne amma kuma yadda ka faɗi kuma ka rubuta jarabawa to haka nan ita ma sallar haka domin annabi ya faɗa ga bai azumi akwai wanda zai azumi amma ko ba abin da ya tsira da shi sai yunwa da kishirwa amma ba yayi ba amma me ya samu zero saboda haka akwai lokacin da su wa'annan kalmomin guda biyu za su iya kasancewa ɗaya ko sirau saboda haka ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu kada gawo mu dinga dauka cewa in muka yi sallah kawai shikenan masha Allah ko wace irin sallah muka kawai shikenan ta wuce a ai kalla da mu annabi ce wai irji fa salli fa innaka lam tusalli to haka mai yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhulu wanda yake shiga cikin umarni da hani da kuma wanda baya shiga to a wannan babin malam zai tattauna mana wata qadiyya ce mai muhimmanci shine at-taklif taklifanci me ne taklifanci shi taklifanci shine alazumta maka wani abu ya lazumce ka kuma alazumta maka shi kuma ya lazumce ka shine an kallafa maka shi kenan mun fahimta shine ilzamu muqtada kitabu shar alazumta maka abin da yake a shari'ance an lazumta kuma ya lazumce ka din yanzu an lazumta mana sallah kuma ta lazumce mu an lazumta mana azumi kuma ya lazumce mu an lazumta mana fadin gaskiya kuma ta lazumce mu mun fahimta to wannan shine at-taklif to wannan taklifin da malam zai zo ya gaya mana shine sai malam yace yadda wanda yake shiga cikin al'amru wan nahyi wa man la yadku ai mun ji takalifancin da me yake faruwa da umarni da hani ne ko to wa'anda suke shiga cikin umarni da hani da kuma wa'anda ba sa shiga cikin umarni da hani yadkhulu fi khitabi Allah ta'ala al-mu'minuna wannan khitabut taklif kenan ko kuma khitabut taklifi wa'inda suke shiga cikin zancen Allah ana wanda ce da aka ce khitabul lahi shine shari'ar kanta to wa'inda suke shiga cikin wa'innan umarnonin sune mu'minai dukkanin mu'minai sun shiga mun fahimta mu'minai sun shiga mu'minai maza da mu'minai mata saboda ka'ida ce wacce ta tabbata a wajen malamai shi umarni sai ɗan kadan daga cikin su shi umarni da ake bayar da shi da siga ta maza wanda wannan shine mafi yawancin al'adar larabawa idan maza ne za a umarce su da lamirin su idan maza da mata ne za a umarce su da lamirin maza sai ya zama sirrin gallabi sirrin jayi mata mun fahimta to shi umarni da aka ba mu'minai to ya hada duka mazan su da matan su duka sun shiga cikin wannan khitab din mun fahimta saboda yana fa'idantar da umumi gare su duka amma in aka umarci mata su kadai to maza ba su shiga ba sai in dalili ya nuna mata maza ma sun shiga mun fahimta da Allah ya ce annabi ya gaya wa matan shi da sauran matan mu'mini su sanya hijabi yanzu wannan umarin da aka ba mata ya hada da mu mu ma sun hijabi da mata kawai mu ba mu shiga ba saboda yana kan asalin sa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna yanzu wannan ku zauna a gida cikin gida kar ku dinga yawan fitowa waje yanzu suwa ya lazumta banda mu bai lazumce mu ba yana kan asalin shi kenan mun fahimta yana kan asalin shi kenan to mu'minai sun shiga ciki amma as-sahi was-sabi was-sabi wal-majnun ghayr dakhilin fi al-khitab da as-sahi shine ku kalla mutumin da ya manta ko mutumin da ya gafala da karamin yaro da mahaukaci to bu su shiga cikin al-khitab ba bu su shiga cikin at-taklif ba wanda ya manta wanda da yana sanar da abun ya lazumce shi amma kuma daidai lokacin da abun ya zama kuma ya hau ya wajaba sai ya manta to yanzu an daga alƙalami daga kan shi har sai ya tuna haka nan wanda ya gafala shi kuma ya san abun amma bai dauka hadda shi ba mun fahimta ya san abun yana sanar da shi amma ya dauka ban da shi a cikin maganar kun fahimta gafili kenan wanda ya gafala kenan wanda ya rakkala kenan to kun ga anan shi bai shiga ba to asali abin da nake so ku yi appreciation wannan harawan shi ne shi at-taklif yana da manyan rukunai guda uku akwai al-mukallif wanda ya kallafa taklifin shi ne Allah mun fahimta akwai wanda aka kallafa wa mukallaf din su ne bayin Allah mu kenan akwai al-mukallaf bihi akwai abin da aka bada umarnin abin da aka kallafa din tace ibadar to shi mukallaf yana da sharuɗa guda biyar mukallaf yana da sharuɗa guda biyar na farko al-bulugh balaga na biyu al-aql hankali na uku fahimul khitab ya fahimci magana da shi ake na hudu al-ikhtiyaru bila ikrah mun fahimta ba tirsasa shi aka yi ba al-qudratu ala al-imtisal fahimul khitab wal ikhtiyaru bila ikrah abadain to al-qudratu ala al-qudra din ya zama yana da ikon yayi shi ne na hudu sannan al-ilmu bit taklif ya zama yana da ilmi yana sanar da abin an kallafa masa to kun ga
balaga kunga hankali fahmul khitab al qudra al ilm to ku kalli asahi kunga asahi mun ce wanda ya manta kunga annisyan aiki shi al ilm to bashi sharudan guda biyar bus cika ba sharudan kuma san shi bus cika ba zama mukallafin bus cika ba saboda annisyan kishi ya mece ce al ilm shi kuma ita ma ita gafala ita kuma kishi ya mece ce fahmul khitab ita magana ma bai fahimci ta ba kenan bai fahimci da shi ake bai fahimci har da shi aka yi magana ba to ya fita shi kuma da aka ce asabiu karamin yaro shi kuma asabiu kishi ce ne tabulu shi kuma majnun fa da aka fada kishi ce menene to wayannan da malam ya fada ai basu cika shurutu al-mukallaf bane shi ko abu ba a cewa ya zauna dafa al-fiqhu sai in sharuɗan shi sun tabbata mun fahimta to tunda sharuɗan a cikin wayannan basu tabbata ba to shikenan to kenan kaga karamin yaro da mahaukaci to da imani da kafirci ba sa zama a kansu haka nan duk abin da ake kullawa mun fahimta yanzu akwai abin da mutum zai yi musulmi zai sai a ce yayi ridda haka ne shi kuma wancan kafirin akwai abin da zai za a ce ya musulunta mun fahimta to wayannan abubuwan ba sa kan wannan yaran shine ma'ana wannan magana haka nan ba sa kan mahaukaci lazumin wannan maganar kuma ita ce shi yaron ku kalla yaro sai wandan shi ya wuce idan sawo azai ina yake wanda ya wuce idan sawo fa ina ne ma asalin ne ka bai ne ne idan fa ina ne to wannan yaron gashi nan wannan shi ya wuce idan sawo to ya shiga wuta dan wuta ne me yasa ba yawa saboda shi saboda bai cika sharuɗan magana ba shi yasa Imam an-Nawawi yace hatta maganar al-harini da ake da zinare ana yi da mukallafai ne in aka yaro da su ba da shi ake ba ko ga mahaukaci da su ba da shi ake ba mun fahimci wannan
ba zan faɗi wannan ba afwan za mu hada ya gaba
mun fahimta to kuma wannan magana shine haka nan kulla duk abin da ake kullawa kuma kulla da yaro to bai kulla ba yaro yazo yace an ce kai ne shawo ka bani ashana ka sai mai da ashana da ya tafi kan hanya a'a bari ba ashana ba ka bani madara sai ka bashi madara akan hanya sai ya fasa madara ya je gida sai aka ce ba madara aka ce ka sayo ba gishiri aka ce ka sayo ko ma sai ka ce wallahi ba zai yiwu ba ya shige maka madara sai a ce ina ka kula ciniki da wane ne da yaron kula ciniki saboda ka ciniki bai kula ba sai ka biya ta kudin ta mahaifiyar shi ba da ansa ba ai ya tabbata ka ansa ko ba ka ansa ba ba ka shi kudin ba ya tabbata to ko dai ka bada gishiri ko ka bada kudin ta domin ukud ma ba ka hukuntuwa akan yaro in ka kuskura ka kulla kasuwanci da yaro to ka sani ka yi digirgire ba zai tabbata ba sai in waliyin shi ya zartar in ya zartar ya zartu in bai zartar ba fa wallahi bai zartar ba Allah ya damu ka da shi kuma asara ba ruwan waliyin shi da asara kai da ka kulla kai za ka bi kai za ka yi abaka kwarai da gaske kuwa in kai abu da maino definitely abin da zai faru kenan kwarai kuwa haka abu ne mun bai da to kuma a musulunci ku kalla in ana magana awliya'ullahi ibadullahi wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardha hawla ko to banda yara domin awliya'ullahi ya aka ce zama awliya'ullahi ba da aiki ba to shi yaran ya aiki to ba shi daga cikin awliya'ullahi wa ibadur rahman da Allah ya kafa ta a cikin furqan yayi cika wannan sharudin to ba shi daga cikin su amma kuma abadi na rafa'in kalami a ce an dauke wa yaro kalami alqalamin alhaki aka dauke mai banda alqalamin ne ba in yi aiki na biyayya Allah zai ba shi lada yayi sallah Allah zai ba shi ladan sallah yayi azumi Allah zai ba shi ladan azumi yayi aiki haji Allah zai ba shi aiki aiki haji amma ya samu ladan zai samu ladan kuma ladan nashi ne ya tabbata amma kuma wannan bai sauke mai farida shi ba in ya balaga kuma sai ya sauke farida ba mun fahimta to wannan yaro kenan shi ma majnuni haka abin da ya faru shi
wurin na ga saka cewa sai ka ta da yaro ya yi sallah saka ce ladan da zai samu cewa iyaye ne da su kai cewa ladan amfani
eh dan samu mana amma shi ladan shi nan shi ne mana ai kai ubada ma an ce ka umarci shi da ya salla in ka umarci shi ai ka samu lada ai shine ladan naka ka samu lada shi ko sallah ta dace mun fahimta amma kuma shi da ababun kasabi ne na mahaifansa da abin da yayi na ibada to iyaye mai shi san ladan wannan abu shi ma yana shi shine a manzala alkhairi ai ka fa'ili manzala man sanna fil islam sunna hasana di yana wannan babu duk ka daura shi ai kai ka tarbiyar shi wannan tarbiyar saboda in ma mace ce abin masu yafi annabi yace wanda ya tarbiyar mata guda biyu har suka balaga ya warda su aljanna kai ma a wani wajen sai yace za mu zama makotan juna aljanna saboda girman abu wahalar abu
da wannan karatu sai dai ka ji shi kawai kana bari ne kana bari ne
to saboda haka ku ji shi a babun takalifanci akwai abubuwa guda hudu wanda yake ya kamata ka kiyaye su akwai alhakim ko wai alhakim Allah shine mai hukunta hukunci sai akwai al-mahkumu alaihi wanda aka hukunci akan sa waye aka hukunci akan sa shine shi mukallafi din sai al-mahkumu fihi abin da aka hukunci a cikin sa shine aikin fa'al al-ibad ko sannan al-hukmu al-hukmu shar'i din shi kan hukuncin na shari'a to duka wayannan suna daga cikin abu na hukunci to shi yaro da me yake zama babba da me yaro yake zama babba da me yaro ke zama yaro ne zama bane ɗayan abubuwa guda biyar na ɗaya al-ihtilam mafarki wa idza balagha al-atqal minkum al-hulm falyasta'zinu falyasta'zinu kama sa'adan da mun fahimta to idan suka kai al-hulm mun fahimta to balaga na biyu alhaiz da mace kenan don ta yi haila hadisin Abu Dauda kenan hadisin Aisha cewa la yaqbalu Allahu salata haidin imra'atin ko aw kama qala illa bi qimari Allah baya ansa sallar mace in ta balaga sai in ta lulluba jikinta kenan balagar mace ina hukunta haila musafara haila ina hukunta balagarta sai as-sinnu shekaru anan malamai sun dan yi saba akai amma mafi yawanci jumhurin malamai suka ba kan shekara 15 ne shekara 15 shine balaga mun fahimta shine balaga hadisin Bukhari da Muslim sai Allah ya kuma an kawo shi a shekara 14 annabi ya ce bai sai tafiyaki ba baɗi da aka kawo shi da shekara 15 sai annabi ya zartar ya ce to ya tafi yaƙi
kun fahimta Nafi'u da ya fada wa Abdullahi Umar dan Abdulaziz wannan lokacin yana shugaban kasa sai ya bada umarni ya ce a rubuta wannan ita shine haddi tsakanin girma da yarinta shekara 15 shine haddi tsakanin girma da yarinta duk wanda da shekara 15 to ya balaga wanda ya kasa da haka to nace sai a sa shi a cikin iyalai kun fahimta jidda a mazhabar Hanafiya da wani bangare na maganganu a cikin Malikiya wacce magana ce mai rauni shekara 18 magana ce mai rauni duk da kuma ita fa shahara mata da rauni ta idan Malikiya mun fahimta 18 shine mataki na balaga shekara 15 din shi zai yi a gaskiya amma kuma mu anan ga alƙali na shekara 18 din kuma anan haka aka ake amfani da su a doka ba doka ba turai ba a 18 din nan Malikiya kenan ai duk da ita ce magana mashhuriya amma kuma ba ita ce magana tabbatacciya ba hatta a Malikiya amma kuma ita ce mashhuriya yace kuma babbaka wani abin mamaki saboda haka hatta a kotuna haka abin yake mun fahimta wani case akon ya faru da ni ban dariya a Zaria gaban ɗaya daga cikin alƙalanmu na ofishin ya kuma ya zama kadi yaro aka kawo shi aka ce ai yayi sata ɗayan sanda ya fara su kawo ta yayi sata aka zo da shi duka shehu sun tabbata ce yayi to duka kuma izinin sun tabbatar da haka amma da muka zo submission ɗinmu na ƙarshe sai muka ce yaron shekarar shi 15 muka ce yaron shekarar shi 15 kuma express provision da nake da shi a jihar Kaduna ya bayyana cewa shekara 18 ne alƙali sai da ya aje yawo ya ce barista wallahi dukkan mu ji tsoron Allah nace duka ka ji tsoron Allah nace a mu ji tsoron Allah yace ka ji tsoron Allah nace a mu ji tsoron Allah sai nace ni fa ba abin da ne nayi fighting ne nace na an karar ne na janyo hankalin kotu ne kawai gashi na kuma provision ne a gabanta ya rage kotu ta yi amfani da shi ko ba ta yi amfani da shi ba amma an ta yi amfani da shi mu kuma mun san me za mu da karshe ne dole aka yi discharging yara inda ba abin da zai ba abin da zai yi disanti ya faru da wani yaro daga Maiduguri yaron daga Maiduguri aka ɗauko shi kawai shi kuma irin waɗanda karkashe wa iyayen nan an kashe mai iyayen shi gaba ɗaya yansa sai wani direban babban mota zai je a Lagos sai ya ce bari ya ɗauke shi kashe wajen wani shi a Lagos shi ma ya gudu Lagos ba sun zo Kano yaron da ɗan kuɗi a jini sai ya ce ya sai irin batira na mota in aka je can suna da kuɗi sosai yaro ya saya yaron da ya saya ana zuwa flyover Zaria su kuma ƴan sanda masu fatan sun kama yaro an kama wannan yaro shi ko direba kawai sai ya mutu shi kuma yaro bai san kowa a Zaria ba ba gundi ya sani a Zaria ya tabbata kuma shi aka kama shi da ina ka same su ba bayani daga ina ba bayani ƴan sanda suka kawo shi gaban da ya sai wannan alƙalin wallahi ya an abu kusan karfe 5 muna kotu ana proceedings an tafi kawai yaron nan ya amsa laifin shi zai tura shi gidan yari sai wani lauya ya maze miki ya ce ala gafar ta mala kuma kallon al'amarin nan fa da kyau su ma fa sun faɗi exactly abin da yaron ya faɗa wa kotu ga abin da ya faru fitowa shi daga gida har tafi shi Lagos ya ce ala gafar ta mala anya aka ɗaura yaron nan ko an yi yaron nan adalci shari'ar musulunci ce sai alƙali ya ce to yanzu ya ake so yake ya riga ya ansa laifin shi ba ya zai yi sai ce karamakallah ina ga abin da za a yi ana ta sa ikata da abu ya za a yi sai nace kai shekarar ka nawa sai ce shekarar shi 17 nace malam bai kai ba
bai kai ba dani bai kai ba ai reza abu bai kai ba bai kai wannan shekarun ba aka sake shi nan take aka sake shi ya tafi shi ba shi ma da kudin da zai tafi mu ne muka hada mai kudin mota aka kai shi ya tafi kuma inda ne zai san inda zai je ba tunda wanda zai kai shi ya gudu kuma ba zai iya komawa Maiduguri ba lokacin Maiduguri tana asalin Maiduguri wallahi abinda kawai aka ce kawai ka tafi Lagos din Allah ya tawallaka ya fi sauki kawai na ba tsira ai ba zai yi a bashi tafi ko ya tafi ai in sannan su kuma za su kuma tare shi a can hanya har ba su bashi tafi da shi ta kuma shi ne ba ma san yadda aka yi da su ba wallahi ina dai kusa dai ban san yadda aka yi da su ba wallahi ba san yadda aka yi da su ba mun fahimta to subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na Allah ya kiyaye. To yanzu ya? Eh, an kammala. Shikenan?